takaitaccen ra'ayi na al-sunna manufofin jihadi gaba daya an wajatta jihadi don cima sunna tsaro da kuma samun adalci da adalci kamar yadda muka ambata na iya kara bayyana wannan kamar haka na farko
an wajata shi don kare muminai daga cutarwa da fitintinu kamar yadda Allah ta'ala ya ce kuma ku yi kesu har buhu su masai ya ce tashi hankali ya fi kisa muliman fitsananin fitina ita ce kafirci da shirka kamar yadda masu tasiri suka ammata na biyu kuma don yanke shawara kiyancin gaya ta dubbil adama ba tare da cikas da mudiya ba wannan zai kara shirye mutane na ukuwa bar musulunci ya kafa nasa tsare a doron kasaya yanke shawara kuma ya kare shi yana kawar da bautar da mutane suke yi wa mutane waɗannan su ne mafi muhimmancin manufofin jihadi.